وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولا علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Wannan ayoyi da malam ya karanta na Al-Qur'ani sun kidima ne kwarai, saboda maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala yana mana magana akan wani aiki wanda masu yinsa sun zama kangalala sai yanda Allah ya yi da su. Wannan fa'alillahi ghayra mushrikina bihi, to da kansa yake tsara yanda za a yi. Tunda yace subhanahu wata'ala al-hajj ashhurun ma'lumat, ayyukan haji watanni ne sanannu, sune Shawwal, Zulqa'ada, Zulhijja. Sai ce man farada fihin al-hajj, wanda dai ya farzantawa kansa, Allah ne mai farzantawa, amma in yi niyyar to ta zama farilla a kansa. Wanda dai ya niyyar haji a cikin wa'annan, to fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj, ba rafas harka da iyali, harka da mata, ko ta farkwasa ko saduwa, Allah ce babu. Asalin abun a shari'a halak ne na hanyar aure, amma aka zo aikin haji ce ya hana. Sannan wala fusuka, ba kuma fasikanci, wanda dama a can asali shari'a ba ta halitta shi ba. Sannan wala jidala, babu sa'insa, babu musu a cikin aikin haji. Sai Allah ya ce وما تفعلوا من خير يعلمه الله. دابن كوكا ايكتانا الهيري كومغان انت سأل الله ينا سندشي سنسيش وتزودوا كي غزري كتانا دو غزري نكوئي دي بكاتر دابن كي دي بكاتر اتفيا كتانا ديشي دو من كد زوتي كترنغ كلموني با الله با سو اكي كميك او ياغ الله كأي. سنن كوغانا وانا انتفير كومبر دنجن كو دا كوا دا كوا kun bar kasar ku, kun bar dukiyar ku, kun bar duk wanda kuka sani kun tafi, da haka guzurin ku ne gatan ku. To sai aka ce ka sani kuma fificin guzuri tsoron Allah, saboda wata tafiya tana nan wadda ba za a dawo ba an anyi. Za a rubu da kowa, mutum zai zauna daga shi sai aikin sa har zuwa tashin alkiyama. Haka tashin alkiyama ma dai aikin nasa ne. To sai Allah ya ce wattaquni ya ulul albab, ku ji tsoro na ya kuma shi hankali. Ubangiji da masu hankali yake magana, wanda hankalinsu inuna ya kosa ba danya danya ba, su ne wanda in suka auna duk abinda Allah izo da ya aiko annabi alaihi salam a kansa, shari'a ta zo da shi, in dai mai hankali ya auna shi dole shi zai zaba, ba zai zaba wani ba. Shi sai Allah ce ya ulul albab, masu hankali. Daga cikin dan misalin da zan ba mu kadan, wanda mai hankali zai gane idan Allah ya shar'anta abu to babu kamar sa. In mace ya dauki gaskiya ya kwatanta ta da ƙarya, zai gane ko ta wace irin fuska ba nauyin su ɗaya ba, ko ba alherin su ɗaya ba, ba inda za a tanadi ƙarya ko a take ƙarya, wato wannan hanyar ta kulli. To mai hankali anan zai gane abinda Allah ya ce a yi shi yafi. Idan mutum ya dauki amana, ya dauki cin amana, zai gane ba daidai suke ba. Idan mutum ya dauki alkawari, ya dauki saba alkawari, zai gane ba daidai suke ba. Idan mutum ya dauki taimako, ya kuma dauki rashin taimakawa, zai gane ba daidai suke ba. In mutum ya dauki kyauta da narka dukiya inda Allah yake so da wanda ya rike hannunsa, ba daidai suke ba. To shi sa a ƙarshen surati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ubangiji yake cewa ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhalu ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. إيش أنا كرمكم كتشد دوكي ركو a saboda Allah, amma a cikinku akwai wanda yake yin ruwa ya rike hannunsa, sai Allah ya ce wanda zai rike hannunsa kansa yawa, dan in ya bada ɗaya Allah goma zai bashi, sai bashi 700 bashi adafun kashira, in kuma ya sabu da yin taimakon to taimakon zai zama al'adar mutane, ran da shi ma ya fada garar yi wannan taimakon da zai samu shi, in ko baya yi abin ya zama al'ada ran da ya fada kansa iwa, to shi yasa ubangiji ya ulil albab, masu hankali ne za su gane abin da Allah ya ce, to ubangiji sai ci gaba da yin maganganu akan aikin haji, ya yi magana Arafa kuma anan ya yi gyara, ya ce sun mu a fidu min haisu a faran a fadan nas, su mutanen Maka akwai wani abu da shi kiran sa homes, wato su ne zaɓaɓɓun halittar Allah, ba sa haɗuwa da kowa, inda suke zama da banto, sai Allah ya ce a fidu min haisu a fadan nas, inda da jama'a suke shi, sai Annabi alaihi salamu ranar 9 ga wata tun asuba sai ya tura aka je waje Orana, sai aka kafa masa rumfa a gurin, shi ne wanda masallacin wato Namira yake, sai canza yadda Quraisha suke, su ba ta shiga cikin mutane, sai Annabi alaihi salamu ranar kawai sai ya fita gurin, sai ya je ya tsaya, aka yi kiran sallar azahar, aka ta da ikama aka yi azahar, kuma aka ta da ikama aka yi la'asar, sannan ya taho ya zo gindin dutsen Arfaɗin, ya tafi a ƙasa ya zauna, sai yake cewa wa qaftuhuna arafatu kulluha mawqif, na tsaya a nan Arafa ko ina gurin tsayuwa ne, ba sai mutum ya hau kan dutse ba, to anan ne ya dinga addu'a, ya daga hannayensa masu albarka alayhi salatu wasalam masu girma har tsumangiyarsa ta faɗi, ya sunkuya zai ɗauka, amma ɗaya hannun bai sauke shi ba, ya haka da shi bai sauke ba alayhi salatu zai ɗauko ɗaya, a lokacin yana ta yi har zuwa faɗuwar rana, suka dinga tunanin azumi yake ko ba azumi yake ba, sai Ummul Fadli radiyallahu anha, mai matar sai na Abbas radiyallahu anhu, sai ta aika masa da madara, sai aga ya karba ya sha, sai suka gane ba azumi yake ba, amma saboda dagewa, to har rana ta faɗi, kuma sai Bilal ya ce mutane su shiru, sai Jibril ya zo ya ce Ubangiji yana gaishe ni, amma ya muku Allah ya muku gafara, sai na Umar radiyallahu anhu ya ce a kan mu ta tsaya, ya ce da al'umma ta ila mulki ya muci, to wanda ya tsaya a wannan gurin aka yi Arfa rana ta faɗi, Allah ya masa gafara, shi yasa malamai suka ce wanda ya tsaya a Arfa laifin sa kwaya ɗaya a gurin Allah, in ya ji Allah bai masa gafara ba to ya laifi, to sannan aka taho sahabbai hankalin sun ji daɗi, bayan ya kuɗu wannan tasa alayhi salam wace bayyana usulul asalin musulunci da rassansa gaba ɗaya, shi ne aka dinga zaburar raƙuma, ka dinga zaburar raƙuma, sai ya ce da su ayyuhan nasu alaikum bisakina fa innal birra laysa bil idahi, kai saurara ku nutsu, shi bin Allah ko nagarta ba hayaniya bace ko harabjaga, ku zaburi dawaki ku zaburi raƙuma a guji ba shi bane, to sannan ya zo Muzdalifa alayhi salam ya salla al-maghriba da isha, sai ya kwanta alayhi ya huta da asuba sai al-hujri ke to ko sai taho mashar al-haram, sannan ya tsaya shi sai ubangi ce fazkurullahi inda al-mashar al-haram, ku za mashar nan ku ambaci Allah, wato wannan an tashi ambatan ka zikirkum aba'aku, kamar yanda da su Larabawa suke kirari da iyaye, yace ku faɗa Allah kamar da kuke ambatan iyayenku ko kun wafe da haka, to bayan an yi wannan kuma alayhi salam ya koma ya tafi gurin jamarat inda ake jifa, ya tsallake na ɗaya da na biyu, sai ya jefu na ƙarshe shine jamratul aqaba 7, sannan maganar hadaya shine ya soke raƙuma 60 da uku da hannunsa alayhi salam, sauran kuma sai sina Ali radiyallahu anhu ya soke, sannan kuma ya tafi ya tafi ɗakin Ka'aba, sannan ya je da waful ifada da aka gama, sannan kuma sake dawowa Mina ya zauna har zuwa kwanakin jifa din nan da ya gama, sannan ya dawo garin Makka alayhi salatu wassalam, to sannan sai ubangiji sai ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, ko ambaci Allah cikin kwanaki kwanuka abato ababan kididdigewa, a Qur'ani ya faɗi ayyamin ma'lumat ya kuma ayyamin ma'dudat, ayyamin ma'lumat yana ce liyazkur ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, su ayyamin ma'lumat guda uku ne, ayyamin ma'dudat su ma uku ne. In ka dauko uku ka hada da uku, to ba za shi maka shida ba. A wannan ne uku bi uku su bi ba ta yin shida, domin ayyamin ma'lumat ranar sallah yawmun ne ma'lumun, ranar ɗaya ga sallah yawmun ne ma'lumun ko ma'dudun, ranar biyu ga sallah yawmun ne ma'lumun ma'dudun, ranar uku ga sallah yawmun ne ma'dudun la ma'lumun. Saboda haka ma'lumat ɗaya ga sallah tana ciki, biyu ga sallah tana ciki, ma'dudat ɗaya ga sallah tana ciki, biyu ga sallah tana ciki, inda suka bambanta a ranar sallah da ran uku ga sallah. Ran ɗaya ran sallah ma'luma ce, shi ne ranar layya. Biyu ga sallah ran ɗaya ga sallah shi ma ranar layya, ran uku biyu ga sallah shi ke nan layya ta ƙare. To su ne ayyamin ma'lumat. Allah ya ce ku ambaci Allah fi ayyamin ma'lumat. Amma saboda abin da ya hore mana na dabbobi da muka yanka da sauransu, a aikin haji ko sai ce wazkurullahi fi ayyamin ma'dudat. Ayyamin ma'dudat su ne kwanakin jifa ɗaya da biyu da uku shi kenan. Sai Allah ya ce man ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi, wanda yi ta'ajili ya jifa ran biyu ga sallah, ɗan ɗaya ga sallah ya ran biyu ga sallah ya ce ya gama, Allah ya ce fala isma alaihi, babu laifi a kansa. Kaga tsakuwar da ka jefa ran sallah bakwai, ran ɗaya ga sallah ka jefi ashirin da ɗaya, in an haɗa ashirin da takwas, ran biyu ga sallah ka jefi ashirin da ɗaya, an haɗa arba'in da tara, to mai ta'ajili shi kenan ya gama. Amma wanda zai ta'akhiri kuma sai ce man ta'akhara, sai ce fala isma alaihi liman ittaqa, wanda ya jinkirta ya kwana uku, to kaga ga 49, to kuma sake jefa guda 21, yan hada nawa kenan 70, to wannan tana kare mutum mubiqat. To wannan sunan ayyamin ma'dudat wayannan guda uku din. To amma ita ayar da ta zo ƙarshe Allah ya ce man ta'ajjala fi yawmaini sai ce fala isma alaihi, ba shi da laifi, wa man ta'akhara sai ce fala isma alaihi liman ittaqa, ba shi laifi ga wanda ya ji tsoron Allah. Wani sai ya dauka shi ta'akhirin shi ne an kai ake son sai ka ji tsoron Allah, wannan liman ittaqa akan biyin ta tsaya ta taɓa biyin. Man ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi liman ittaqa, wa man ta'akhara fala isma alaihi liman ittaqa, duk biyin tsoron Allah yake bukata, in babu faro Allah ba zai karba aikin ba. To shi ne an share fage da na yi na dan maimaita wancan abin da muka faro ran nan shi kenan. To in an gama maganar aikin haji, aikin haji zaman kansa yake, ziyarar Madina zaman kanta take. Ba a ce aikin haji ina da alaka da ai zuwa Madina ba, ba a ce zuwa Madina da alaka da zuwa haji ba, sai dai in na gama a ƙarshe nake son zan yi dajiya. To zan yi magana akan ziyarar Madina kuma ziyarar Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin Imam Malik ya ce an karhanta musulmi ya ce zai ziyarci kabarin Annabi alaihi salam, sai dai ya ce zan ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye, ba karaha a wannan. Abinda yasa malamai suka ce Maliku yayi haka radiyallahu anhu, saboda Annabi alaihi salam yana cewa la taj'alu qabri eidan, kawai ku sanya kabarina ya zama idi. Kuma yace masu wanda suke ahlul kitabai ne, yahuda da nasara, ittakazu qubur anbiya'ihim masajida, sun rike ma'abatu kaburbaran annabawan su masallatai. Yace to saboda kada wannan ta shiga musulmi su tashabbuhi da su, shi yasa aka ce kar ma su faɗi wannan, su ce kawai ziyaratun nabi sallallahu alaihi wasallam, domin duk wanda ya je ya sallama shi sai na ansa masa alaihi salatu wassalam. To da haka ita ake. Amma kafin na fara magana akan ziyarar wato annabi alaihi salam, ina so in dan ja hankalinmu akan falalar Madina. Ita Madina falalarta kamar yadda al-Imam Abu Dawud ya fitar daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Anas yana cewa lamma kharaja Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min Makkah hazalama minha kullu shay walamma dakhala al-Madinata ada'a minha kullu shay fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu fiha qabri wa fiha bayti wa turbati wa haqqun ala kulli muslimin ziyaratuha. Annabi alaihi salam yace shi Anas yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Makka azlama min hakullu shay duk abin da yake maka sai da yayi duhu walamma dakhala al-madinata ada'a min hakullu shay yayin da ya shiga Madina kuma komai sai da ya haske a Madina. Sai Annabi alaihi salam ya ce al-madinatu fiha qabri Madina a cikin ta kabari na yake wa fiha wa biha bayti a cikin ta gidana yake wa turbati turbayata da nake tattakawa a ciki take wa haqqun ala kulli muslimin ziyaratuha wajibi ne akan kowane musulmi ya ziyarce ta. Wannan Abu Dawud shi ya fitar da wannan hadisi. Sannan Al-Hafiz Ibn Asakir a cikin littafinsa Fada'ilul Madinati ya sake karbo wani dai hadisin daga Anas radiyallahu anhu yace manzo Allah mai tsira da amince Allah yace ma min ahadin min ummati lahu si'atun wa lam yazurni falaysa lahu uzrun. Babu wani mutum daya cikin al'ummata indai yana da iko bai ziyarce ni ba bashi da uzuri gurin Allah. To wannan ina ga ko shi na tsaya ya ishe mu amsa akan fitinin da suka taso a zamani na soke zuwa ziyarar Madina. To sai hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam iyaha sanda annabi alaihi salatu wasallam Madina ana sai na santa duk abin da manzo Allah sama yake so ka so shi saboda in ku ka so shi Allah zai so ka. Manu alisu baya san abu sayin Allah ne yake san sa. To sanda annabi alisu yake mata kuma yake wa mutanen ta musamman mutanen Madina da aka tarar wato ansaru shi yasa Kabu ibn Malik al-Ansari yake wata waka a cikin diwanin sankaranta zaka rige yana cewa waqafa bina fadalan alaman gairina hubbun nabiyyi Muhammadin iyana ya ishe mu fifiko akan duk wani mutum ba mu ba sanda manzo Allah sai ke mana kafa bina fadalan alaman gairina hubbun nabiyyi Muhammadin iyana sanda manzo Allah sai ke mana ya ishe mu falala akan kowa a duniya. To ana suna son mutanen Madina shi sa da yazo wata ran bayan fitowar Makka da ya hudu ba yake cewa Allahumma law salaka an-nasu wadiya wa salaka al-ansaru wadiya la salaktu wadiya al-ansar da mutane za su turba mutan Madina su bota turba doya ta mutanen Madina zambi sai ce Allahumma arhamil ansara wa abna al-ansari wa abna abna'i al-ansar. Allah ka ji kan mutan Madina ka ji kan ƴaƴansu ka ji kan ƴaƴansu. To ita Madina daga cikin alamun sanda Annabi alayhi salatu wasallam ke mata shine addu'ar da'i yace Allahumma habib ilayna al-madinata ka hubbina makka aw ashad. Allah ka sa mana san Madina kamar yanda muke san Makka ko kuma mafi tsanani daga san da muke wa Makka wa sahihi lana fiha ka kuma inganta mana lafiya a cikin ta barikin lafi sa'iha wa muddiha kai mana albarka a cikin sa'inta da ko mujin ta mujin nabi wani kulhuma ummaha waj'alha biljuhwa ka dauke zazzabi da ake yi da mashashara da ake ka dauke ta ka kai ta juhwa. Wannan hadisi muttafaqun alayhi Allah ko ya dauke ta ya jefa ta a juhwa lokacin Yahuda ne a gudun akai ta zazzabi a can Madina ta zauna tas ba wani abu. To wannan sanda annabawa suke addu'ar da yake Allah isa masa san Madina kamar yanda yake san Makka ya sawa sahabbai san Madina kai ne suke san Makka ko kuma san Madina ya zama ya fi tsanani fiye da san da ake wa Makka. To wannan shi yana mana Annabi alayhi salatu wasallam yana san Madina. Sannan daga Anas radiyallahu anhu shi ma kamar yanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito Anas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin فنظر الى جدرات المدينه او دعى راحلته وان كان على دابه حركها من حبها من ظلم اذا ما كان يدار daga tafiya duk lokacin da Allah ya sa idan sai ya fara hango katangun Madina to in akan taguwa yake sai suki akalacta sai ta fara sauri in kuma akan doki yake ko taguwa ko godiya to haraka sai zabureta yace saboda san Madina yana so yayi mazai shiga cikin garin alayhi salam to garin da manzara suke so Allah ka taimake mu mu zo muna san wannan gari to wannan shine abu na farko na biyu shine alhassu alal mujawarati wasukun afiha kwadaitar da mutane akan makotaka da annabi alayhi salam da zama a Madina duk wanda yaje Madina to ya tabbatar a wannan lokacin makocin annabi ne shi sallallahu alaihi wasallam to akwai kwadaitarwa akan wannan kakar Umar ibn Abdul Aziz ta taba cewa ita so take ta koma Madina sakanan wajiwara ta zauna ita kuma ta zama makociyar annabi alaihi salatu wassalam lokacin da abubuwa suke ta canja-canja yake jika sai na Umar sai radiyallahu anhu to abinda za mu dan tattauna akai dangane da kwadaitarwa akan ziyarto makotaka ta Madina zama da annabi alaihi salam a cikin ta shine hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda Imam Muslim ya rawaito yace manzo Allah mai tsada da mansan Allah yace ya ati alan nashi zamanun yad'ur rajulu ibnu ammihi wa qaribahu halumma ila raha halumma ila raha wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun wallazi nafsi biyadihi la yakhruju minha ahadur ragabatan anha illa akhlafa Allahu fiha khairan minhu annabi alayhi salatu wasallam zamani zai zo wa mutane kaji mutane yana kiran dan bakkansa yana kiran mukusancin sa daga cikin dangin sa yana cewa halumma ila raha ku tashi mu bar Madina mu tafi inda zamu shakata mu yalwata ku tashi mu tafi inda zamu shakata mu yalwata sai ya ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun Madina ita ce tafi gare su da sun sani wannan ce ta hana Imam Malik fita daga Madina kage gama rayuwarsa sai so daya ya fita aikin haji da ya bai sake fita ba har ya mutu kuma har yanzu mutanen Madina suna wasiya ko a ina suka mutu a dare su abun da yasa Madinan nan to sai Annabi alaihi salatu wasallam ya tafi gare su ko da sun san haka sai ya ce na rantse da Allah wanda raina yake kodararsa la yakhruju minhum ahadun ko minha ahadun ragabatan anha ba wani mutum daya da zai fita daga Madina dan kyamata illa akhlafa Allah fiha khairan minhu sai Allah ya mata musaya wanda yafi shi kuma tun daga ran da Annabi sun shiga Madina har yau da nake maganan nan ba a taba yanke hijira ba dai da rana daya mun je mustawda'ul madinati alkhairi da muka je zamu zauna sai suka ce a lokacin har dan raina ya soso da ni da Mal Ibrahim Umar Kabo da Ismail Hayatanko muka je sai sakataren gurin da muka je sai ya tare bakin kofa muka ce mu bakin naka sai haka ba za ku shiga ba shi me za a yi sai ce ai aiki za ku je ku gani to sai muka sauko sai muka mu tafi fil da muka je sai muka je muka tadda wani katan daki stone ya kai girman dakin taro na STS abinda yake cikin sa gabaki daya kayan lantarki ne electronics ne akwai refrigerator fridge akwai air condition akwai engine wanki akwai abubuwa iri sai ce wannan mutane ne suke kawa dan arabawa talakawa muka wuce sai muka je muka tadda gurin carpenter carpentry ana yin gadaje da kujeru iri gashi nan iri sai ce wannan shi ma kawa ake ayi dan arabawa talakawa sannan muka wuce muka tadda kayayyakin bandaki da irin kekunan na masu ciwo wannan da ba sa iya tafiya da abun tsuguno irin na marasa lafiya shi kuma shine gaba daya irin wannan sutan sai ce nan ma bayan Allah ne suke tarawa saboda masu larura sannan muka wuce wani muka tadda tufafi gurin tufafi ne da kwamfuta da waye yace nan ake tarawa sai a tafi akwai gurin da aka ware talakawa in lokaci yayi kamar sallah ko wani abu sai su je ana koya yan su dinki ana koya musu kwamfuta sannan wanda yake da talauci in an yarda talakan ne sai su kinka sa alfaqiru shar'i wato talaka na shari'a ba talaka na san zuciya ba yace sai a bude masa shiga da iyalansa shiga supermarket din yawuni yana yawo duk abin da suke so da shi da matansa da ɗansa su ɗiba ba na kuɗi ba ne sadaka ce mutane ke ta kawowa sannan muka je wani ƙaton sutan muka tarar buhunan shinkafa ne da kwalayen dabino da abubuwa na ci iri-iri da kuma freezer a lokacin ma wani mutum shi kadai ya yanko awaki guda 400 an fede su an kawo haka ake takawa rabarwa ake kawai suka ce abin da yasa muke wannan yanzu a nan gurin yanzu ma'aikatan mu wanda suka yi balantiya suke aiki mutum 700 ne wanda ake biyan sa wannan gurin didda ko ga girman gurin dan mutum ɗaya ne ba da kyauta filin kuma wani mutum ɗaya gina gurin sannan wani sake ba da wani katon guri aka gina ɗakunan saukar baki da ɗakunan taro wani ya kawo irin motar nan maka guda uku ibarar kyauta sai ka manya-manya a kurukura da matsakaita wani ya kawo aiki ake za mu fita ma sai ga wata mota an cika ta da kujeru da gadaje da air condition da injin wanki da komai suka ce wani ɗalibin jami'a ne aka je aka gan shi kujajare kawai aka gane cikin wahala aka kai masa suka ce abin da ya sa muke haka tun daga ran da manzo Allah sun shiga garin nan har yau da muke magana da ku ko da dai rana ɗaya hijira ba ta taɓa yankewa ba to idan masu abin hannu ba su tashi tsaye ba sai a ji kunya dole ne a gaji iya da kakanni wanda Allah ya cewa yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna to haka madina take to wannan shine wato wani abu dangane da ita Madina kwadaitar da mutane akan a zauna a cikin ta to sai abu na uku shine addu'a yayin shiga garin Madina zaka shiga garin Madina ana so kai addu'a da ka hango gidaje ka fara hango da binai sai ka ce Allahumma haza haramu nabiyyika wa rasulika ubangiji wannan haramin annabinka ne haramin manzanka ne sallama waje alhuli wukayatan minanar ka sanya wannan haramin ya zame mun garkuwa daga wuta wa amanan ko wa amnan minal azabi ya zame mun aminci daga azabarka ta lahira duk wanda zai shiga Madina haka ake soye Allahumma haza haramu nabiyyika wa rasulika waje alhuli wukayatan minanar wa amnan minal azabi in kai wannan to kuma suka ta salati kai ta salati kai ta salati zuciyarka kuma ana so ta kudire hazal balad afdalu biqa'il ardi illa makka amma shi ma inda ba'il inda ulama inda ba'dil ulama wa afdalu biqa'i alal idlak inda ulama in akhari wadan suka ce Madina ita ce tafi kowane gari a doran kasa gaba daya suka ce saboda a ita aka ɗebi ƙasar da aka kwaɓa jikin annabi alaihi salam kuma a cikin ta yake kwanci alaihi salam fa kudura wannan cewa shine gari mafi albarka mafi falala sannan ka kudura cewa wanda zaka shiga garin nan ka ziyarta shine afdalul khalqillahi ajma'ina tun farko zuciyarka ta dau wannan girman ya shiga zuciyarka ka saduda to sai ka samu kofa ta bude sai a saurare ka sai ka ji haka to in ka ji wannan ka shiga Madina kana ta salati kana ta sallama assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin warham muhammadin wa ala muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid haka zaka shiga gare to in an je to sai kuma ziyara ita ziyara an ce so ake ka gwamaniya guda biyu dan ka ci riba biyu zaka je da niyyar ziyarar annabi alaihi salam kuma zaka je da niyyar ziyarar masallacin annabi alaihi salam domin annabi alaihi salam ce la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida ba a daura siddi ai tafiya ta Kanas ta Kano ko in ce ta Kanas ta Makka ko ta Kanas ta Madina ko ta Kanas ta Kudus sai a masallace uku kawai sai ce al-masjidil haram wa masjidi haza wa masjidu iliya masallacin harama na Makka da masallaci na wannan da masjidu iliya shine masallacin Kudus wa'annan su ake daura siddi a ji to in kai niyya a zuciyarka zaka ziyarci annabi alaihi salatu wasallam zaka ziyarci masallaci kai sallah Allah zai baka lada mustaqilli na wannan sallar da kai a masallacin tunda ya shar'anta shi alaihi salatu wasallam shari'a ce ka tashi daga garin ku takanas ka tafi wannan masallacin kai sallah a ciki to ka kudura wannan sannan ka ziyarci annabi sun shi ma qurba ce min azamil qurba mafi girman wato ibada a gurin Allah subhanahu wataala ka je ka ziyarci annabi alaihi salatu wassalam to wannan ake so mutun ya hada wannan kare ya bare wannan damar ku ce masa to sai la dubba na ziyara annabi sallallahu alaihi wasallama farko dai daga cikin ladubba shine za ka shiga Madina ka fara yin wannan addu'ar sannan ka bude shiga garin da salatin annabi alaihi salam sannan zuciyarka ta kudure cewa wannan garin mafi alfarmar garuruka ne a doran kasa sannan ka kudura wanda za ka je ziyarar tasa duk abin da Allah ya halitta to babu kamar sa shine sama da kowa saboda wato ko babu ka dauki wani abu ba ka kalli abu biyu da Allah yau annabi alaihi salam to ya ishe ka alfarma tasa da ganin girman sa saboda zuciyarsa alaihi salam Allah ya cire komai a ciki abu da ya cika ta da shi shine jalalu sai ya same da la'ila yake addu'a yake masa salati yake salam salli ala muhammadin allazi mala'ata qalbuhu min jalalika ba komai a zuciya sai jalalullah to wannan kadai in ka kalli wanda Allah ya wani to bashi da kwatankwaci a halitta sannan wa ainahu min jamalika idan baya ganin komai sai jamalullah to gurin wannan zaka wanda Allah subhanahu wataala rahamarsa wasi'at kulli shay ta yalwaci komai amma kuma sai ya tattare ta a kofa ɗaya tak shine Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya isa ya samu rahama Allah billahi allazi la ilaha illa huwa sai abu ta gurin sa shi sa da ya fito daga guri sa bai suke tsit sai tsuntsu ya sauka a kansa bai sani ba saboda sun ga wannan shine wanda Allah ya yi wa girmamawa ta ƙarshe wanda ya bashi wannan alfarmar to an bashi alfarmar da babu irinta kuma aka tashi kiyama duk wanda ya isa gurin Allah subhanahu wataala sai an je an kama kafa da shi shi yau ban isa ba ita ma rahamar a wannan ranar ya toshe ta sai ta hanyarsa kadai alaihi salam shi kadai za a zo gurin sai ce ana laha ya tashi ije isjada a ce da shi irfara a saka saltu uda wa shifa'atu sharfa roki abin da ke so za a baka neman alfarmar za a yi maka to ka tabbatar shi za ka je ka ziyarta saboda haka kai istishari zuciyarka ta halarto girmansa ka kalli irin abin da yake a yanzu mala'iku ne suke canjin aiki na safa daban na dare daban 70,000 ta zo su kewaye kabarin suna kada fuka-fuki suna salati sai rana ta fadi tana fada wanda su karba aikin haka za su yi masa kullun a haka aiki sai ran da za a tashar giyama haka tashi giyama 70,000 zo su sa shi a gaba ije tattara wanda suke baki ulgarkadi su taso ya dauko wanda suke haram makai tafi da su filin alkiyama alaihi salam to in ka ji wannan istishari na wannan girma na annabi alaihi salam to in ka shiga gari kuma to yi wanka shafa turare a jikin fata jikinka sannan ka saka sabbin kaya ko kuma wanka ko marasa datti sannan kuma ka fesa turare to sai ka fuskanci masallacin annabi alaihi salam da nutsuwa domin gurin nutsuwa ne ka fuskance shi da nutsuwa babu hauma ba hayaniya babu hira da kaga murya saboda annabi asami inda yake takaita magana aiki ko kusa makota annabi sai ba a bari su kafa a jikin bangon gidansu in aka zo aka fara kafa kusa kwas na Aisha ran sai ta aika ta ce ma'aiki nan wallahi ko kashi kana miliyan kana ibada Allah sai ya rushe ta in ta ji ana kafa turke an fara buga guduma kai dab sai ta aika ce ku tuna makota annabi ne ku alaihi salam kuna yin wani Allah zai rusa a ikonku shine wanda alaihi salam in an tashi magana da shi sai ka zama ka asisira sai dai ka dinga yi masa kamar rada sai yana tambaya me kuke cewa sai Allah ce innal ladzina yaquduna aswatuhum inda rasulillahi ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum litaqwa wanda suke kasa da mure su Allah ya tarbiyanci zuciyarsu da tsoron Allah lahum maghfiratun wa ajrun azim to ko ba a magana mai tsawo da kalmomi da yawa an kai ɗaya biyu uku sai ka batta in ta wuce haka zaka faɗi to idan mutum ya samu wannan to in yazo shiga masallaci in so samu ne daga ta babu Jibril ake so ya shiga amma ba dole bane yanzu saboda yanayin zamani so da shi babu Jibril tana tsakanin gidan Sayyidina Ali radiyallahu anhu da gidan Sayyidina Usman radiyallahu anhu kuma dai babu Jibril da sadar annabi sai ka ya taba dauko shimfidar sa yazo ya shimfida a gurin ya kama kiyamar laili sai wani sahabi ya sadado da ya gani sai yazo ya bi shi sai wani ya gani shi ma sai yazo ya bi shi sai suka hadu suka dan yi yawa da ya sallama sai waiwaya sai ya gansa sai nada tabarma ya shiga gida sai garewa ya shiga shi sai sula jiya mun ga kai kuma yau baka fito ba sai ce ai in na ci gaba da yi kuna bi na Allah zai fallanta muku sallar dare ba za kuma ku iya ba shi yasa na bari to gurin yana da imanin so saka iya shiga ta nan amma yanzu mafi yawa rufe gurin suke ma in za ka fito za su baka ka fito amma sana ka shiga kuma to kai da kofar da ta samu sai ka shiga amma in za ka shiga kafar dama ake fara sawa sannan ka ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ghafir li zunubi waftah li abwab rahmatika sai ka shiga in ka shiga to kuma sai ka je kai sallah raka'a biyu tahiyatul masjidi in akwai dama ana so kai a cikin ar-rawdatu sharifa rawda wato dausayin aljanna inda annabi alaihi salamu annan ya cusa ya sanar da duniya abu guda uku da duniya ta rasa na daya ya koyar da duniya rahama wadda da ba ita a cikin zakata na biyu alaihi salamu ya koyar da duniya kaunar juna wanda da ba bi ita alaihi salamu na uku ya koyar da duniya tsayi da adalci wanda da ba shi a wannan raudar abinda annabi sai koya duniya kenan abu uku tsayi da adalci bari in ba mu misali kwaya ɗaya tak na tsayi da adalci wanda duniya ta rasa kuma har a yanzu in ba a tutar annabi sai ba a adalci mun ga inda Qur'ani ya sauka akan kissar annabi Sulaiman alaihi salam da sarauniyar Saba'i Bilqis Ubangiji ya tabbatar mana cewa rana take bautawa ya bauta rana kuwa wulakantacce ne amma da aka yi maganar yaƙi jaramanta suka tumbatsa suka harzuka suka ce nanu uluku wacin wa ulu ba'asin shadid mu mayaka ne muna da komai muna da kayan fada amma wal amru ilayki fanzuri ma za ta raina amma mu yi kalamari a gunki sai abin da gani sai tace da su innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha waj'alu a'izzata ahliha azillata sai tace shuru sai Allah ya ce wa kazalika yaf'aluna haka suke gaskiya ta fada shine adalci ba ruwan shari'ar musulunci da wanda ya fada hakikanin gundarin magana yake so a nuna ta anan gurin lokacin sallah karama an ba da sakafin da kai an ba shi na Abu Huraira radhiyallahu anhu kula da shi sai wani tsoho ya sata ya diba aka kama shi sai sai yana da iyali da yawa ai mun afuwa a kyali ne sai ce to in ku ka sake zan kai ka gurin annabi alaihi salam da suka hadu da annabi alaihi salam a masallaci Abu Huraira sai annabi alaihi salam wannan bakon naka ba zai dawo sai ku aka sake kama shi sai ce ya ne da ni da yawa ai mun afuwa sai sai in ka sake da zan kai ka gurin annabi alaihi salam ya sake shi da suka je masallaci sai annabi alaihi salam masa wannan fa zai dawo sai sake kama shi sai ce ka kyale ni ina da yadi amma yau zan gaya maka wani abu da zai maka amfani sai ce to faɗa mu sai ce in ka zo kwanciyar bacci ka karanta ayatul kursi in ka karanta wannan magani ce na iblis sannan la yazalimu akaminallahi zahirun taimakon ubangiji da kariya Allah ba za ta guce ba tana tare da kai sai suke shi aka je masallaci ya gaya annabi alaihi salam shi me ya gaya maka yace ga abin da ya faɗa sai ce sadaqaka biha wa huwa kazubun ya gaya maka gaskiya gaskiya ya faɗa amma sarkin magaryata ne to shine adalci fanzur li zatil qawli la min qa'il in magana ta zo mai ita kadai magana kawai zaka kalla ba mai fadar ta ba shi yasa duk wanda ya fada magana a ka'ida ta abinda annabi sai koya mana da ma'auni biya ke kallanta da in ka kalle ta maganar ko tawaye ka fahimta to kakkai hukunci da fahimtar ka wata kila fahimtar ka ba ita ce manufarsa ba shine ka'idar adalci kin ka saurari maganar mutum karka kuskura kai masa hukunci da fahimtar ka sai ka tabbatar cewa fahimtar ka ta dace da abin da yake nufi ka tambaye shi ce haka nake nufi sannan na biyu ba ruwanka wanda ya fada ko kuna sare sare ko kuna ba ga wato ba kwa ga mota da shi ba kwa ga muciji in ya fada gaskiya sai ka yi da gaskiya ya fada in kuma kana kaunarsa ko wace irin kauna kake masa in ya fada ba daidai ba sai ka ce ba daidai ya fada ba to wannan shine misali na adalci qur'ani da izo ya fadi wato qaumul ludin alaihi salam yace al'umma ce wato bacacciya alƙaryar bacacciya al'umma ce ta fasikai in aka yi shiru to bai adalci ba saboda me saboda akwai gida ɗaya shine na nabulud al-sirsi ba bacaccen gida bane sai a ce fama wa jannati ha gaira baitin minal muslimina akwai gida ɗaya shine na musulmi to amma a cikin gidan akwai baragurbu guda ɗaya idan aka yi shiru aka ce gidan nan na adalai ne aka yi shiru to kuma duk jama'a alƙare an zalunce su gaba ɗaya domin ku akwai wata irin su ita kuma an saka ta a cikin mutanen kirki saboda aka ce illa ajuzan fil gabire sai wata wato tsohuwa ita tana cikin batattu ita ba ta ciki to annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya koya kenan adalci a wannan rauda ta sa alaihi salam ya koya rahama annabi alaihi salatu wassalam ya koya kauna juna sallallahu alaihi wasallam to an so ka mutum ya salla ana in babu ko ina a cikin masallacin sai mutum ya tahiyatul masjidi in ya tahiyatul masjidi to sai kuma ya zo ya atil kabara sai zo inda kabarin annabi alaihi salam yake yana cikin al-maqsuratul mudahhara ana cire ta al-maqsuratul musharrafa ita kuma maqsurar tana daga kudu maso gabas na masallacin annabi alaihi salam kudu maso gabas a inda take kusurwar ta guda hudu bangaren arewa bangaren ku inda yake kallon kudu ita ce ake kiranta shubbakut tauba shine kaji masu zuwa haji suna cewa mun je shabbakin ma'aiki taga ake nufi shubbakut tauba wato taga tuba ita ce wanda yanzu muka je muke tsayawa fuskanci annabi alaihi salam sunan gurin shubbakut tauba to daga arewa kuma wacce ke kallon arewa nan kuma tana jikin ɗakin nana Fadima radiyallahu anha daga yamma kuma take kallo cikin rauda daidai wani guri da ake kiransa Uswanatul Wufud ita ake kiranta Babul Wufud ita ce kofar daga annabi sai ya fito daga gidansa yake shiga masallaci alaihi salam da akwai kuma kofar da take gabas ita ce wadda a yanzu inda za a shiga inda annabi sai to ita ake budewa ita ce kofa to wannan gurin sai ka taho shubbakut tauba in ka zo za ka ga kofar abin nan a rufe za ka ga wani wata tagulla haka mai faɗi kamar ƙwarya tsakiyar ta an yi kofa to nan inda Allah zai buɗe maka fuska nan za ka ganta ƙarara to in ka je nan sai ka tsaya in ka tsaya Imam Malik ya ce abinda za ka ce assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ko nan ka tsaya ka tafi ya ishe ka assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh an ce ba a fiye san yawaita maganganu a gurin ba koda wannan din ne kai masa takaitattu kauci ba a san daga murya a gurin a hankali ake saboda alfarma ta kai alfarma kwai shekarar da muka je da azumi ana asham an zo ana tahajjud ana kai alqunut irin amin din limai na addana amin amin sai aka dinga daga murya da yawa da aka idar sai liman yace jama'a dakata za ku ja mana matsala wannan masallacin Allah ba zai lamunci aka ba wannan amin din kadai za ta kifar da mu ta rushe mu kaf domin kuna daga murya da yawa ba ai a gaban annaba su ba wanda ya shiwa kowa yayi wannan an ta habada amalikum wa antu la tash'urun aiki ya ruguje sallallahu alaihi wasallam Allah yana girmama annabi Allah ya kuma umarce mu girmama shi alaihi salam to mu te fada ka shikenan ya ishe shi sai ya tafi ya isa in ya gama to kuma sai kuma ya dan gota da maka dan daidai fuskar sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sai ce da shi assalamu alayka ya khairal wazir wa ya khairal khalifati jazakallahu anil islam wal muslimin khairan sai dan matsa gaba kadan sai assalamu alayka ya abadu afai wal aramil wal masakin jazakallahu anil islam wal muslimin khairan sai ka fita ya isa ya ishe ka wannan ko kiyama aka ji wannan sai ta karbe ka sai ce fazurhu tafuz bil jahi inda ilahi ka zirce shi zaka samu alfarma gurin Allah albarka ce ba iyaka za ta same ka dan gurin mai albarka aka ji alayhi salatu wassalam to sai ibn abi hudayk yana daga cikin malaman madina ko yana daga cikin wanda Imam Shafi'i ma yayi ruwayar ilimi a hannunsa ba karamin malami bane Imam Shafi'i ma rawal ilmu an shine yace sami'tu ba'da man adraktu naji daga cikin malaman da nima na riska a Madina ya kulu balagana annahu man waqafa inda kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam fatala hadhihi al-aya inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن كتا قبانا عليك كفر ونجي سيمو تيجي صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد يقولها 70 مرة سيمو تيفر ونجي كلمة 70 يجي ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان سيم ملائكة يا كيرانك يا واني الله يا جيشيك سنة لم تسقل له حاجة ko kaje da bukata miliyan cikati ko ba guda idan zaka kuce sai ta biya shi wannan ibnu abi hudayk shine yace ya ji daga bakin malaman sa su suka faɗi wannan cewa wanda dai eh haka Allah zai masa Muhammad ibnu Ka'ab al-Hilali kamar yanda ibnu As-Sakir ya rawaito yace shi wannan ibnu Ka'ab al-Hilali ya je Madina da ya je Madina yana tsaye sai ga wani balarabe ya zo na kauye wannan balarabe da izo yana shigowa sai ce assalamu alayka ya khairar rusuli anzalallahu ilayka kitaban sadiqan wa yaqulu fihi walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wa tagfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima yace ni karji ituka mustashin ni karji ituka mustaghfiran ladayka min zunubi wa mustashfi'an bika minha ya khayra man dufinat fil qa'i azumuhu fadaba min ibihin alqa'u wal akam نفسي الفداء لقبل أنت ساكنه فيه الأفاف وفيه الجود والكرم أنت الإمام الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى الكلام سيني مغافر إسي فاري سيتفي شي محمد ابن كعب الهلالي yace sai yin gidi ya dauke ni sai na ga annabi alaihi mabarki ce tashkabu balaraba nan ka ce masa an karba kuma an masa gafa yace sai na tashi a firgice na bi ko ban ganshi ba to shine yanzu ka je kabarin annabi sai ma zaka ga akwai al-uswanatul yumna akwai al-iswanatul yusra to a al-yumna din ita zaka an rubuta wannan da ruwan gwal ya khairu man dufinat fil qa'i azumuhu fadaba min ibihin alqa'u wal akamu ali isra din kuma an rubuta dai baitin to wannan sune abin da to haka ake in an ji sai annabi alayhi salatu wassalam to in kai wannan yace sun mai ballugo salami man ausahu bi ban ka gaida annabi su kai masa salati to sai kuma ka isar da gaisuwar wanda suka umarce ka kai isar da gaisuwar su ga annabi alayhi salam wanda suke cewa in an fadi gaisuwa an je an fada an yi aikin baban giyo wa gaskiya suke fada ba ba daidai bane sun tawaye falalar ubangiji hajjar washa kuma ba su gane annabi alsin da yake a gurin Allah subhanahu wataala sai ka isar da buƙatu wato gaisuwar da wanda suka ce ka isar ita kuma in ka ga dama zaka ce assalamu alayka ya rasulullahi min fulani ibnu fulani assalamu ya rasulullahi daga wani dan wani ko kuma ka ce wani dan wani yusallimu alayka shikenan isa in dubba zaka iya fada ba sai ka ce assalamu alayka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mimman arsaluni bi tabdigi risalati ilayka ko ka fada da Hausa assalamu alayka ya rasulullahi amma da din wanda duk suka ce na isar da gaisuwa su gare ka shikenan ya isa ka isar kuma Allah sai ya isar masa alayhi salam kuma sai ya amsa alayhi salatu wassalam yace in ka gama wannan sai ka matsa gaba in ka an baka wannan gaisuwar ba za ka wuce ba in ka gama gaisuwar sai ka hado wannan sannan sai ka matsa gurin sai na Abu Bakar radiyallahu anhu shi ma sai ka gaishe shi radiyallahu anhu kai masa addu'a shi ma in akwai wanda yace ka isar da tasa gaisuwa sai ka ce wani ya cin isar da gaisuwa ta gare ka sai ka matsa gurin sai na Umar radiyallahu anhu shi ma ka gaishe shi sai ka ce wani kuma ya umarci ni isar da gaisuwa ta gare ka shikenan to sai aka ce wallahi dan Umar radiyallahu anhu shi ma da lokacin da ya tafiya inda ya dawo to sai ya wuce masallaci sai ya je ya ce assalamu alayka ya rasulullah sai ya matsa ce assalamu alayka ya Abubakar sai ya ce assalamu alayka ya Abata sun mahaifinsa sai ya tafi to koyaushe sai ya yi wannan inda ya tafiya sai ya zo ya wannan kuma duk sallar farilla in ya gama ba zai fita daga masallaci ba sai ya bai wannan gaisuwar sannan ya fita shi yasa malamai suka ce in ka je Madina an fi so ana son kullun sai ka je ka gaida annabi kar ka je kai ɗaya ko biyu ka tafi ka riki kabarin Sa'idi wanda ya ce kar ai haka so ake zama na Sa'idi a shekara su biyu ake to kar kai da ka je kai so ɗaya ko so biyu in wani abu kace takama to ka rushe kuma so ake kullun ka je ka sauke ka sauka daga wancan in ka gida sallah ka za wata wani lokaci da yake da sauki a kullun ka je ka gaishe shi alaihissalam in zaka ce ta gaban sa ka gaishe shi in ka dawo ta baya nan ma ka sake gaishe shi alaihissalam ya zama ko wace ka zo gaishe shi zaka yi ba'arin malamai sun ce wannan gaisuwar in kai a gurin Allah sai ta fi ibada shekara 100 kuma yayi alƙawari wanda duk gaishe shi yace kuntu lahu shafi'an yawmal qiyama ba shafa'a wato ceto na gama gari na kowa da kowa wannan na musamman ne annaba sai zai wa mutum Allah ya samu dace to sannan daga cikin salaful umma wanda suka tsaya wajen kiyaye sunnar annabi alaihi wasallam suka rayata Umar ibn Abdul Aziz dan shi ya tattara hadisan annabi sai fara sa a hada su aka kare to shi radiyallahu anhu yana Sham yana Damascus yana khalifa amma lokaci sai ya tashi mutum saboda mulki sai ya tashi mutum ya dauke shi a bashi abun hawa itaho tun daga Sham ya kwana ya tashi ya zo Madina ya ce assalamu alayka ya rasulullah min Umar ibn Abdul Aziz kurin ya koma mutum yake tura ya zo ya ce sallimu li ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka dawo in ba aika mutum ije yana cikin salaful umma yayi a lokacin da yayi wannan manyan malami ko Imam Malik ba a haife shi ko kuma haife shi yana yaro Imam Malik shekara nawa sai 80 a kabari sai aka haife shi shi kuma tashi daula ta kafi shekara ta 90 ta hijira annabi alaihi wasallam ke za karami amma akai yake suke yin wannan lokacin malamai suna suka kuma shi ku kowa kishin ke sunar annabi sallallahu alaihi wasallam sai tashi mutun tun daga Damascus ya kwana ya tashi kawai yaje ya ce assalamu alayka ya rasulullahi min Umar ibn Abdul Aziz yace ka dawo gida shikenan ka biya to wannan sune a yanda ake sannan akwai in an shiga masallacin annabi alayhi salamu da cilla da bi ba a san daga murya a ciki daga murya yana kawo matsala a wannan zai iya rushe mutum wato As-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu yace wata rana cikin masallaci sai na ji wani mutum ya dauki tsakuwa ina nesa sai dan jefe ni da ita wato yayi masa magana ce wane wane bai yi ba sai dau tsakuwa sai ya jefe shi sai nan wayoyo sai na ga sai na Umar ibn al-Khattab ne ba ya sanya daga murya a masallaci da ya jiyo sai ya ce wayancan mutum biyun ya ka kirawo mun su a ce waɗansu mutum biyu ne suke hira kawai sai ce kirawo su da suka zo sai ya ce min aina antuma daga ina kuke sai suka ce mina da'if daga da'ifa suke sai ce da mutanen Madina ne ku la auja a tukuma da mutan Madina da jikinku ya ga muku da sai na sa an muku bulala su da kuna magana da ƙarfi a cikin masallacin Annabi alaihi salam ba ai amma yanzu mutum zai dauki waya a bugo masa yana yi da ƙarfi yana magana yana tafiya yana a cikin masallacin kuma yana tsammanin shi a gurin Allah wani ne to gara kai ya ji ya dauki waya sannan kuma yau ta kai mutane mu an lalata hankalinsu in mutum ya je wannan gurin Annabi ne alisa a gurin wanda mutane suke yanki jiki su faɗi mutum ya halartar girman a lokacin shi baya kawo girman nan baya kawo wannan wato Allah ya sa shi ne kofar rahama Islam baya kallo girman da Allah ya bashi ya ce suka zuciyarsa da jalalullahi ya cika idansa da jamalullahi ya masa komai sannan shi ne ƙarshen wanda Allah ya ba amana domin amanar Allah ga baki ɗaya kacin kan ita ce alƙur'ani shi ne littafin da ya alƙur'ani ba abinda zai canja shi saboda amanarsa ce ta ƙarshe to wanda ya ba wa wannan amanar ya isar da ita shi ne ƙarshen mai karɓar amana to in mutane suka je gurin ba sa kallon sa sai kawai wato screen ɗin waya su kaɗai suke kallo su ɗau gurin ba a taɓa tsammanin musulmi za su lalace su dawo haka ba ko wannan zuwan da muka yi a cikin Ramadan da imaman Madina nan sun yi ta faɗa akan al'ummar su daina wannan abun za su samu laifi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala suka yi a ƙarshe ma da azumin ya kusan ƙarshe da imamin Makka ne ita so hannun Idris sallan magariba da ya gama ya sake jin hankalin mutane shi masallacin nan manzala sun ya gina shi ne liƙamata zikirillahi bayan su samu ruwan lai sun tsaya tsayin daka akan abin da aka gina masallacin dole a tafi akan sa amma mutanen yau sun zo sun sauka daga wannan sannan wata matsalar ta mutanen yau in suka je gurin ba sa kallon sa da gurin samun yardar Allah suna kallon sa ne da gurin karbar addu'a sai su taho da bukatun su na duniya da gulo marasa munufa wanda daga an samu shekaru mutum yana da rai masu daina masa amfani sai ya tafi su yake nema duk wanda ka ganshi a nan sai a samu addu'a muna da bukatu yana da bukatu tafi kowace wajen mutuwa sai cika da imani ma bata gaban sa yana da bukata wajen kwance sa a kabari ina da bukata wajen tashin alkiyama ina da bukata a gurin tsayuwar alkiyama ina da bukata lokacin da ake rabon takardu ina da bukata wajen auna aiki ina da bukata wajen siraki ina da bukata wajen shan ruwa a tafkin Annabi alaihi salam ina da bukata wajen shiga aljanna ina da bukata da in ya shiga aljanna ya samu daukaka da amma duk baya kallon wayannan shi bukatunsa nan na wayansu da bukatunsa na samun duniya da wayansu burgewa kawai shine a gaban sa sun manta da gurin na wancan abin ne ba nuna in ka so kada fi lahirar to sai Allah ya baka gaba daya amma an kai shi wanda sai lahira sai mu ce zama sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minu sai ka yi aikin ta ko da imani sannan sai Allah ya baka amma duniya sai wanda ya so zai bawa kuma sai abin da ya so zai baka saboda haka yana da kyau mu kiyaye wa'annan abubuwan dangane da ziyara Annabi alaihi salatu wassalam wannan na ga wata ila kana tsawaita khairul kalami wa qalla wa dalla to in an gama wannan ziyara na sama kullun kaje kana yin sallah annan tafi sallah dubu a kowane masallacin banda masallacin harama sannan akwai wani hadisin shi ma sai dai malamai sun raunana shi amma falala shi annabi alaihi salatu wasallam duk wanda yi sallah 40 a masallacin sa sai Allah ya rubuta masa bara'atun minan nari amma sallar kada ya kabara harama a kwaya ɗaya ya zama ta kubuce maka kwana masallacin kaga me nawa mutum kwanan ka takwas kenan go sallah 40 za ta samu in ka mai da hankali zaka iya halarta masallacin har so wannan kana yin wannan shikenan ka samu wannan alheri in kuma a namu garin ne duka shi ma akwai wannan alfarma da yace in zaka yi sallah a masallaci sallah 40 kabbara haram wata ku ce maka ba za a rubuta maka bara'atun min al-kufr wa bara'atun min an-nifaq. Ana so dora mu akan himma da maida hankali zuwa sallah. To wannan na gane da wannan kenan ziyara Annabi sallallahu alaihi wasallam da zama a masallacin sa, ana so ka yawaita salati a cikin masallacin, ka yawaita karanta al-Qur'ani. Sai al-Qur'ani a gari bi raki sauka a duniya, Makka da Madina. Sannan a Madina kuma ya gama kammala. Sannan a Madina aka gogar da aka horar da gunayen karatu al-Qur'ani a Uswanatul Sharif. In ka shiga cikin rauda akwai Uswanatul Sharif. Anan Annabi ke zama ya saurari gunaye shi karatu ya tabbatar musu. Anan Ubay dan Ka'ab radiyallahu anhu ya karanta Qur'ani sura 80. Annabi alaihi ce kamar Jibril ne yake karantawa. To anan yi musu wannan alaihi salatu wassalam. To ka tabbatar garin Al-Qur'ani. Sannan a wannan garin ne aka da Al-Qur'ani guri daya. Zamanin sana Abu Bakar radiyallahu anhu, kuma a wannan masallacin karkashin jagorancin Zaid ibn Sabit al-Ansari radiyallahu anhu. Aka gama rubuta shi kuma aka kai wa Al-Qawwamah as-Sawwama, ita ce nana Hafsatu bint Umar radiyallahu anhuma. Al-Qur'anin na farko ɗakin ta aka kai ɗakin Ma'ikin Salama aka ajiye. Sannan zamanin sana Usman radiyallahu anhu aka sake rubutun sa, aka yi rubutun da yake zuwa yanzu. Aka gama aka komai dai a wannan masallacin. Annan Annabi sai ya koya rabon gado. Annan Annabi sai ya musu bayanin halal da haram. Annan Annabi alaihi salatu wassalam ya koya musu shugabanci, yanda ake shugabanci, yanda ake kula da mutane da komai. Duk dai abin da ake so annan Annabi alaihi salatu wassalam ya koyar. To garin ake so an kaje ka yawaita salati ga Annabi sun ka yawaita karanta Qur'ani, ka kuma zauna da mutanen garin lafiya. Kar kuma ka yadda kai wani ta'addanci a garin, kar ka haifar da wani abu zai tada hankali a wannan garin. Kuma ana su ce man ahdasa fiha aw awa muhdisan fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nas ajma'ina. Wanda ya farar da wani abu mara kyau a Madina, ko ya ba wani faruguru ɓata gari mafaka,